This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum, barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Ibrahim Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin na safiyar yau Litinin 3 ga watan Fabrairu shekarar 2025. Kafin a ji abubuwan da muke tafe da su, ga Ibrahim din da kanin labarai.
To hawa, kasashen Turkiya da Siriya da Iraki da kuma Jordan za su hada kai su yaki gyauran ISIS. Yan sanda a kasar Georgia sun kama masu zanga-zangar bujirema gwamnati da dama jiya Lahadi. Sannan jami'ai a Uganda na shirin fara yin allurar rigakafin cutar Ebola ta gwaji a Kampala babban birnin kasar.
Kanin labaran kenan. A bangaren rahotannin za ku ji muhawarar da ake ci gaba da tafkawa jamhuriyar Niger tsakanin masu goyon bayan ficewar Mali da Niger da Burkina Faso daga CDAO ko ECOWAS da waɗanda ke kallon hakan a matsayin gurguwar dabara.
ECOWAS ko kungiya ce wadda suke abubuwa da yawa nake mitattare da kasashenmu tsakaninmu da juna.
Haka zalika muna tafa da rahoto kan wani harin yan bindiga masu garkuwa da mutane a garin Jimlari da ke Lau a karamar hukumar wato karamar hukumar Lau ta jihar Taraba da yi sanadiyar rasa rai da yin awan gaba da wasu mutane da dama.
Abun da ya kasance karfe 10:12 da rabi
na dare
shigo wannan wurin din suka ce a nuna musu gida Alhaji Bakar.
Sai a biyo mu domin jin waɗannan da masu sauraron rahotanni da ke tafe. Kamar kowace ranar Litinin, yau ma muna tafa da shirin ciki da gaskiya da masu magana kan ce wuƙa ba ta huda shi. To amma fa duk sai bayan an sauraron kashin farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fata an tashi lafiya ga labaran. Kasashen Turkiya da Siriya da Iraki da kuma Jordan za su hada kai su yaki gyauran ISIS. Wanda hakan a cewar ministan harkokin wajen Turkiya zai sa Amurka ta iya kawo ƙarshen hulɗa da Kurdawa mayaka da ke Siriya. Turkiya na adawa da mu'amalar da Amurka ta shafi shekaru 10 tana yi da dakarun Kurdawa a Siriya. Turkiya ta ce kungiyar mayakan na Kurdawa da aka fi sani da YPG na da alaka da wata kungiyar Kurdawan kuma wadda kasashen Turkiyyar da Amurka da kuma tarayyar Turai EU suka ayyana ta a matsayin kungiyar ta'addanci. Kungiyar ta YPG wadda ita ce tushen kungiyar mayakan SDF da Amurka ke marawa baya ta taka rawa gaya wajen yaki da ISIS tare da sojojin Amurka na musamman, kuma a yanzu ita ce ma ke gadin dubban fursunonin ISIS da ke arewa maso gabashin Siriya. Yan sanda a kasar Georgia sun kama masu zanga-zangar bujirema gwamnati da dama jiya Lahadi lokacin da dubban masu gangamin bukatar a gudanar da sabon zaben majalisar dokokin tarayya suka katse hanyar mota na wani dan lokaci a wani gefen Tbilisi babban birnin kasar. Wani wakilin kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ga lokacin da ake kama wasu masu zanga-zanga su uku ciki har da Nika Melia, shugaban jam'iyyar adawa mafi girma a kasar wadda ake kira gamayyar kawo canji. Kamfanin dillancin labarai na Interfax ya labarto cewa tuni aka bada belin Maliya bayan tsare shi da aka yi kan saba ma gwamnati. Gwamnatin Trump ta kori wasu manyan jami'an tsaro a hukumar raya kasashe ta Amurka USAID a ƙarshen mako bayan da suka yi kokarin tsaida wasu ma'aikatan sabuwar hukumar inganta tsarin aikin gwamnati DOGE a takaice wadda hamshakin mai kudin nan Elon Musk ke tafi da ita. Lokacin da suka doshi wasu sassan ginin da ba kowa ake bari ya shiga ba a cewar wasu majiyoyi uku jiya Lahadi. Wannan ƙari ne kan wasu gwamman ma'aikatan USAID ɗin da aka cire su daga mukamansu yayin da shugaba Trump ke ɗaukar matakan canza matsayin hukumar daga mai zaman kanta sannan watakila ya maida ita ƙarƙashin ikon ma'aikatar harkokin waje. Manyan ma'aikata wajen 30 a sashen harkokin dokoki da jama'a suka kasa iya buɗe akwatin wasiƙunsu na email tun daga daren jiya a cewar akalla wasu majoji biyar wanda hakan ya sa adadin manyan ma'aikatan USAID da aka tura su hutun dole a cikin makon da ya wuce ya kai 100.
Gaba kaɗan a cikin shirin Ibrahim zai sake dawowa da ƙarshen labaran duniya. Amma kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko da zai kai mu jamhuriyar Niger, inda ake ta ci gaba da tafka muhawara tsakanin masu goyon bayan ficewar Mali, Niger da Burkina Faso daga ƙungiyar sai da yawo ko ECOWAS da waɗanda ke kallon hakan a matsayin gurguwar dabara. Daga birnin Yamai ga Sulaiman Muni Barma da ƙarin bayani.
A taron manema labaran da ya kira ta manhajar Zoom a washegarin cikarwa a don ficewar waɗannan ƙasashe daga sai da yawo ne shugaban hukumar ƙungiyar ta ƙasashen yammacin Afirka Dr. Umar Aliyu Turai ya sanar cewa ya samu wasiƙun buƙatar tantaunawa daga ƙasashe biyu daga cikin uku mambobin ƙungiyar IOS. Duk kuwa da cewa tuni al'ummomi da hukumomin ƙasashen suka yi bikin tabbatar da ficewarsu a hukunce. Wani kusa a hambarariyar gwamnatin Niger Sahanin Muhammadu na cewa tsinke alaka da ECOWAS abu ne mai kamar da wuya ga kasashen nan uku.
Tun lokacin da sun nemi su yi kudirin cewa da suna son su hita daga wannan kungiyar, kamata a ce sun fara tattauna, saboda ko a gwamnatoci waɗanda an ka zaɓa, idan za ka ɗauka irin wannan matakai sai kai abin da ake cewa referendum, balle wanda kawai zuwa ne kai da tsinin bindiga. ECOWAS fa kungiya ce wadda take abubuwa da yawa nake mitattare da kasashen mu tsakanin mu da juna. Abin da ya shahi harkan duwan ne, abin da ya shahi harkan tsaron ƙasa kasashen mu ne, da wasu manyan project wanda suke ake cewa project integrator na tsakanin ƙasa da ƙasa, zamanto project ne na hanyoyi, zamanto project ne na wutar lantarki, zamanto project ne na abubuwa da dama ne.
To amma kakakin gamayyar kungiyoyin Front Patriotic masu goyon bayan gwamnatin CNSP Bana Ibrahim na da shakku game da ainihin abubuwan da wasiƙun ƙasashen na US ke nufi, ta la'akari da shawarwarin da taron ministocin harkokin wajen ƙasashen uku ya tsayar a Wagadugu a jajibirin cikar wa'adin na 28 ga watan Janairun 2025. Saboda haka magana ce ta tafiyar kafada da kafada, in ji shi.
Zaman taron da an kai baga shugaban diplomasiya na Mali ya ba shi umurni an ka ce je ya tattauna da ECOWAS da sunan kasashe uku na kungiyar IS.
Me za su tattauna kenan?
Za su tattauna su ga a gaba ya ne za a iya a sadu hulɗa tsakanin kungiyoyi biyu. Kuma akwai kasan ma'aikata wanda sun huto daga kasashen IS da suke cikin kungiyar ECOWAS. Kaka za a janye su a ba su tallahin da ya kamata a ba su, wannan duk suna cikin tattauna da ya kamata yi. Yalla a gaba ECOWAS zargin da ake musu an yi gyaran huska, za a iya samu wata canjin ra'ayi daga kasashen uku na IOS.
Wannan ba shi ne karan farko da ake samun ficewar wata ƙasa daga sahun kasashen ECOWAS ba. Domin a shekarar 2000 Mauritania ta fice daga kungiyar Salim Alin don shiga kungiyar kasashen Larabawan yankin Maghreb, kafin a 2017 ta shigar da bukatar neman amincewa ta sake komawa ECOWAS din, sai dai kawo yanzu bata samu amsa ba, kamar yadda kasar Morocco da ta sami haye kujerar yar kallo a shekarar 2005 ke jiran amsa a yanzu haka don samun izinin zama mamba ta dindindin a kungiyar tarayyar tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
An gaida Sule Mumuni Barma, yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
To Hawa, yayin da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ke shirin zuwa birnin Washington DC don ganawa da shugaba Donald Trump, kungiyar Hamas ta saki ƙarin Isra'ila wanda ta yi garkuwa da su, ciki har da wani mai takardar shaidar zama ɗan ƙasashe biyu, wato Amurka da Isra'ila, bayan shafe watanni shida a tsare. Sannan su kuma Isra'ila, koko ita kuma Isra'ila, ta saki gwamman Falasɗinawa fursunoni. Ana kyautata zaton mataki na biye na yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza ɗin na cikin ajandar ganawar shugabannin biyu da za a yi gobe Talata. An fara aiwatar da mataki na farko na yarjejeniyar tsagaita wutar kwana guda kawai kafin Trump ya hau karagar mulki, kuma wasu masu nazarin al'amura ciki har da Isra'ilawa na cewa shi ne ma ya matsa ma kungiyar Hamas da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu suka kama tafarkin sulhu. Netanyahu na ganin Trump a matsayin wani babban aminin Isra'ila.
I believe that working together again, we will raise the U.S.-Israel alliance
to even greater.
Yace na yi imani cewa muddin muka yi aiki tare zamu karfafa hulɗar Amurka da Isra'ila fiye ma da yadda take a yanzu. Na yi imani cewa zamu kammala yin galaba kan mukarraban Iran da na ayyukan ta'addanci, sannan mu kawo wani sabon yanayi na zaman lafiya da ci gaba a yankin. Ita ko Gail Tarshin, wata professor kimiyyar siyasa a Jami'ar Hebrew dake birnin Kudus, ta ce
the only one that can actually make Netanyahu continue with the deal.
Ce babu wanda zai iya sa Netanyahu ya ci gaba da aiki da yarjejeniyar nan sai shugaba Donald Trump na Amurka shi kansa. A ƙarshe, jami'ai a Uganda na shirin fara aikin wato yin allurar rigakafin cutar Ebola ta gwaji a Kampala, babban birnin kasar, don hana barkewar cutar, a cewar wani babban jami'in a jiya Lahadi. Wani rukunin masu ilimin kimiyya na yin wasu rigakafi na gwaji masu nasaba da shirin na raba zubi wajen 200,000 na rigakafin gwajin saboda dakile nau'in Sudan na cutar ta Ebola, a cewar Fantanio Kilubu, babban shugaban cibiyar nazarin kwayoyin cututtuka ta Uganda. Ana kan gaggauta inganta rigakafin saboda a samu amincewar dukkan matakai na hukuma, a cewar sa. Ya kara da cewa rigakafin bai samu lasisi ba tukunna.
Ibrahim Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Toma da Lions kuma sai jihar Taraba a Najeriya, inda wakilin mu a can Salisu Lado ya shaida mana yadda harin yan bindiga masu garkuwa da mutane ya ci ran mutum guda tare da yan awon gaba da wasu bayan Allah a garin Jimlari da ke Lau ta jihar Taraba, a yayin wani hari da yan bindiga suka kai cikin garin a cikin dare.
Al'amarin ya faru ne a kauyen Jimlari da ke karamar hukumar Lau a jihar Taraban. Suka yi garkuwa da mutane tara suka kashe ɗaya kuwa nan take. Ɗaya daga cikin mazauna wannan yanki na Jimlari wanda ko lamarin ya faru a kunnuwansa ya shaida mana yadda lamarin ya kasance ta wayar talaho tare da alƙawarin cewar ba za mu ambaci sunansa ba.
Abun da ya kasance karfe 12:30
na dare
shigo wannan wurin din kashe a nuna muku gida Alhaji Bakari kaje ka dauki Alhaji Bakari na ko suka fidda wani akwai wani mai suna Umar Mafindi ko fidda shi akan shi da farko shi zai kai su gida Alhaji Bakari shin da yaza haka sai da jiya bayan daki sai wannan yana sai karka gudu zai harbe ka sai shi kan na harbe shi ma sanan shi ya fari aka dauki kan nensa kuma guda uku kai dan uwansa makwabcin sa shi kuma an dai yara hudu a dakin sa aka je aka dauki Alhaji Bakari kuma duke jimilla dai mutum tara aka deba dai
wannan lamari ne ma ya sanya na tuntubi da kashin Jimlari wato Alhaji Mustapha Abdullahi
su da mashina ba sun nuna kafa ne kuma sun shigo ne ta gabas da garin sun zo suna cin daki suka ringa fidda mutane suna hara suna tattarawa
kamar mutane nawa suka dauka a takaice
a lissafi dai sun dauki mutum tara sun kashe mutum daya shine ya bada lissafin mutum goma kenan.
Wannan yanki naku na Jimlari ba ku samu wani agaji na jami'an tsaro ba yayin kwarona lamari?
Ba mu sai mun samu wani agaji ba saboda mutum karan kansu kama su bada rahoto masu farna su riga sun farna su da
su. To yanzu su waɗanda aka ɗiba iyalansu wani hali iyalan ke ciki?
To iyalan dai suna kuka suna ne ka kuka su kuma ga Allah da kuma hukuma baki ɗaya. Don ba wani abin da za su yi dai sun gaba da roƙon Allah dai waɗanda suke hana su su san ko sai lafiya.
A nasu bangaren rundunar yan sandan jihar Taraban ta bakin kakakin rundunar yan sandan jihar SP Usman Abdullahi Jada wada ne masa tambaya kan cewar ko rundunar yan sandan jihar Taraban suna da masaniyar faruwar wannan al'amari duba da cewa yan bindiga sun yi garkuwa da mutane tara sun ko kashe ɗaya nan take a wannan kauye na Jimlari dake karamar hukumar Lau a jihar Taraban, inda yace
misalin karfe 1 na dare an samu shigan masu garkuwa da mutane a cikin
garin Jimlare da ke karamar hukumar Lau nan jiya Taraba, kuma sun tafi da mutum tara suka kashe mutum guda. A daga jiya karfe 1 zuwa yanzu dai ita rundunar yan sandan jiya Taraba ta sami haɗin gwiwa da 6 Brigade na sojoji da kuma haɗin gwiwan yan banga da maharba. An bazama cikin wa'annan duwatsu, an bi wa'annan masu garkuwa da mutum a ceto rayukan wa'annan bayan Allah da aka tafi da su ba tare da an ji wucewa ba.
To ranka dai wani mataki kuma rundunar yan sandan jiya Taraba ta dauka dangane da faruwar wannan al'amari zuwa yanzu?
Ta rundunar yan sandan jiya karkashin kulawan kwamishinan yan sanda CP Ukachi Peter Opara ya bada doka tsaye cewa lalle a bi su don a ceto ran wa'annan bayan Allah ba tare da an ji wucewa ba.
Wannan al'amarin ya faru ne a kauyen Jimlare da ke karamar hukumar Lau a jiha Taraba, inda yan bindiga suka yi garkuwa da mutane tara suka kokashe ɗaya nan take. Yanzu haka dai al'umma mazauna wannan yanki na Jimlare suna cikin ɗarɗar tare da fargaban cewar ko ƴan uwansu tana cikin halin lafiya ko kaka. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To madalla, an gaida Salisu Lado da wannan rahoto. Ana sauraron shirin ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a dusar da aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga shirin ciki da gaskiya.
Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin dan adam. A yau shirin zai daura kan batun kisan gilla da ake zargin rundunar yaƙi da ƴan ta'adda ta Operation Farauta ta yi wa wani matashi a Adamawa. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Hashim Gumel. A shirin mu da ya gabata ne muka fara kawo muku labarin wani akasi da ya faru a birnin Yola na jihar Adamawa, inda aka samu akasin da ya kai ga jami'an tsaro na rundunar yaƙi da ƴan ta'adda Operation Farauta. Suka yi wani matashi dukan kawo wuka da sunan binciken cewa an bashi wayar sata, da hakan ya yi sanadiyar rasa ransa. Labarin akasin nan ya auku ne a shekarar 2023 a watan Agusta, inda aka kama wani matashi mai suna Yusuf ana zarginsa da sace wayar matar shugaban asusun ba ɗalibai tallafin karatu scholarship na jihar Adamawa, Ahmed Abduwan Banzumo. Mahaifin Abdullah, Dr. Tukur Abba, ya fara ba mu labarin abin da ya faru tun lokacin da aka zargi ɗansa da karɓar wayar sata, inda a yau zai tashi a dalilin lokacin da aka buƙaci ɗaukan ɗansa zuwa ofishin ƴan sanda don gudanar da bincike.
Okay, since that's the police, we want some police day and not because even when the boy was going at this gay and carrying a corner with Chiramu. Neither is not morally for me to follow them at that point. Because the 6 day police has the bow, they didn't tell me they're going to Operation Farauta. It is when they took them there, as not knowing that they have already went and complained and Operation Farauta and possibly this men were ready to receive the boys.
I never knew
it was only when this thing happened that I knew. I've been seeing them there, but I never knew what they were doing specifically. Nothing in the secret, nothing in the office, but I actually know what they're supposed to fight is insurgency, Boko Haram, the insu kidnapping, the bandits, the
So
some people use them to set his course. This is what I have been saying, because I know.
Wato Dr. kamar yadda ake amfani da ƴan sata kenan. Akai karan mutane su kakkare su halaka yadda ake din din kenan.
Haka din ne, they use them to set his course. And they knew, those people that took this boy, they knew what happened. So, at da aka je, ana dukan yaro a can ne, sai aka use in wire. Because na ce masa, he rike wayar sa din. So, they didn't use his own telephone. Yaron da ya company driver ne shine ya buga, because ya san section ina. Muna zaune da fice ya buga, so muna ji Abdullah yana kuka, yana ce dan Allah mu nemi waya ko ina yake mu kawo wayannan mutanen suna so su kashe shi. Tun da yake kuma yace wai yace wayan yana ɗakin sai ce to mu je mu ransake ɗakin gabaki da ba waya. Nake shi call back, so my first son call back an wayan yaron, tunda yake ce shi Faruk Usman. wanda ya kamfanin driver ya zo gidana shi sun shi Faruk Usman. So ya kira Faruk din yake masa mu ba mu ga waya ba ko za ku zo da shi ya nuna mu waya. So ya shi sai suka iso da yaro dai handcuffing hand at back so sai hannun a baya suka handcuffing. Daga shi sai boxer sun tube shi ga alaman duka a bayansa ko ta ina ga alaman bruises abunan nasa knees nasa downward. So nake musu da suka zo da shi akwai policeman suka zo da wancan suka saukar da shi sai ya shigo sai ga policeman yana da bindiga. The other policeman was holding a big stick and ina irin mai abunan da roban da ake cutting out of the tire of a motor ake yi zana duka mutane. Yana da gidan shi one policeman din. The other policeman was holding his rifle. Nake ha
akan maganin waya.
Nake musu ha ko da kai muku yana kuje ku costing nasu ne ku bugi yaro har ya zama su biscuit. Sai da instructor ya saka was holding the gun. Ana kiran shi Bashir Barnuma. Yace wai yaro yace wai yana gidan shi ne mun zo nake musu ha da yaro yace kun buge shi kuna so kashe shi ne shi yasa ya fada waya nan ne. Da muka zo kuma nake Abdullahi musu gidan ka nuna mana waya. Yace wallahi daddy ba waya cikin gidan ɗakin nan kada ma mu shiga. After we have ransacked everywhere in that room. So yace suna so sun buge ni ne so su kashe shi yasa na fada waya nan ne gida. Yanzu ma kada ka bar su koma kafi da ni za su kashe ni this was this button. So we need to let's go back to our base. Okay, in fact I asked the she instructor nace what next da kun buge yaro to this stage. What next? Yace wai sai mu tafi CID nace CID at this one. So sai muka ce muka let's go back to the base. Sai muka koma base muka je
yauwa ka ta kun tafi tare ka raka shi Abdullahi.
Eh sun dauke shi motar suka kawo shi da motar gidan Zumudin na official kana shi din. Half double decker. Sai muka dauki hanyar so da suka je zamu je CID sai ga muka dauki hanyar. Muna da fiya muna sai mun ga mai traffic gating. A wajen muka suka saukar da yaran sai suka ce in tsaya gindin bisha. Na biya daga ba suka ce shiga na shiga. They remove his handcuffs. At that time they remove him. Wanda ya zo gidan shi ba shi sun handcuff aka mai da cikin motar kamar wani hardened criminal.
To daga nan mutumin da ke shiga tsakani Hussein Bello ya faɗa mana abin da ya faru da Abdullah har zuwa lokacin da rai yayi halinsa.
So da sassafe sai buga mini sai ce ai suna medical center. Sai ce medical center sai ce sai na ce masa ina zuwa. Sai ce to da na fita sai na bugawa shi Abdullahi. Ake zumo yaron nan fa an dake shi an ji masa ciwo. Yanzu nan dadin din baban sa ya buga mini sai ce min suna medical center. Sai ce min wallahi shi ma wallahi tun jiya wallahi bai da lafiya shuga sa mai nashi ya dawo amma zai tura dan gidansa. So in ma na je na sami Dr. Tukuru a medical center din. So sai can Dr. Tukuru ce min doctor akwai doctor dai abuna akan ICT abuna scan. So ya je zai fitar da file na yaron din. So don akai shi CT scan din. So sai ga dan gidan wanda shi Abdullahi yace zai tura. So sai ya tura shi. So yazo ya ga yaron ya ga yaron. So a gujen sai dama akwai zamu je fufure da wani akwai abinda zamu je musu zanjin siya shinkafa a fufure. Akwai wani. So daga gujen sai na ga akwai kanin shi yayan Abdullahi ne ko kanin sa. Sai nace masa in dajin ku ya zo ce bari in je fufure sai na dawo. Na dawo da daddare sai muka koma muka je muka ga shi Abdullahi an mai da shi intensive care.
Wajen kulawa na musamman.
Exactly. So a gujen muka je da daddare we spend about an hour a gujen. Amma an hana mutane zuwa. So muka je ha da safe. Na kwance kawai sai aka buga min waya. Sai na ce, sai ce, yeah, Ubandoma ya buga min waya. Sai ce min ta, Abdullahi nan fa lokaci ya yi. Sai na ce, what? Sai ce, Abdullahi lokaci ya yi. Kuna ina? Suka ce, yanzu nan ma suna asibiti. So sai muka yi, sai na tafi asibitin din. Sai na je na same su. An kai shi mako aka ce akwai investigation.
Shirin nan sandan jihar Adamawa ta bakin kakakin rundunar SP Suleiman Yaya Ngoroje.
To farko dai matakin da aka dauka shine commissioner yan sanda ya bada umarni a gudanar da bincike. kuma yayin gudanar da bincike mun kammala bincike wa'inda muka samu da hannu cikin wannan aika-aika akwai tsarin da aka bi na da akwai wasu jami'ai tun da kaje na haɗin gwiwa ne wanda ba jan sanda kawai ba inda kowani jami'i ko kuma kowani runduna suna da matakai da suke dauka wanda ake ce internal matters sannan mu jami'an tsaro mu ma mun yi haka mun dauki internal matters in actions in da cikin jami'an mu wanda suke da hannu mun gurfanar da su gaban shari'a bayan daukan matakan da ya dace yanzu haka da nake gaya maka kesin ya koma kotu sannan kuma ita kotu ita ne za ta yi shari'an da ya dace ga abinda ake zargi a kai to wanda suke yan sanda akwai wanda aka yi musu bincike an same su da hannu sannan kuma an yi trial nasu ta cikin gida kuma an kore su aikin dan sanda sannan mun mika su gaban kotu domin kotu ta yi hukunci akwai kuma wanda muka ga laifin su bai kai a kore su ba to amma duk da haka tunda abinda ake laifi ya riga ta aikatu to dole ne kotu ne suke da hurumin yin hukunci to su ma suna nan ana gaban kotu sannan kuma za mu bada dukkan hujjoji wanda muka tattara game da wannan aika sannan za mu mika ma kotu sannan za mu yi bibiya mu tabbata an yi ma kowa adalci
masu raro kun daje da ta kasance har ta kai ga matashi Abdulla ya rasa ransa bayan shin dukan ganganci daga jami'an haɗin gwiwa na operation Farauta shirin ciki da gaskiya zai tuntuɓi sauran hukumomin tsaron da jami'an suke da hannu a wannan badakala don jin irin matakan da suka dauka na ladabtar da jami'an su duk a kokarin daƙile faruwar irin wannan zalunci idan ko mun samu wasu ƙarin bayanai za mu dawo da wani sabon shiri kan wannan batu sai a biyo mako zuwa don jin wani sabon shiri idan Allah ya kai yanzu a madadin abokan aiki na Nasara da Mai Kaya da Lado Salisu Garba waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku ni Sarfil Hashim Gumi ke cewa mu kasance lafiya
to madalla sai a biyo mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin ci gaban shirin kafin mu karkare ga Ibrahim da takaitattun labarai
to a takeicin kasashen Turkiya da Syria da Iraki da kuma Jordan za su hada kai su yaki gauran ISIS wanda hakan a cewar ministan harkokin wajen Turkiya zai sa Amurka ta iya kawo ƙarshen hulɗa da Kurdawa mayaka da ke Syria Turkiya na adawa da mu'amalar da Amurka ta shafi shekaru 10 tana yi da dakarun Kurdawa a Syria Turkiya ta ce kungiyar mayakan na Kurdawa da aka fi sani da YPG na da alaka da wata kungiyar Kurdawan kuma wadda kasashen Turkiyya da Amurka da kuma tarayyar Turai suka ayyana a matsayin kungiyar ta'addanci. Yan sanda a kasar Georgia sun kama masu zanga-zangar bijirema gwamnati da dama jiya Lahadi lokacin da dubban masu gangamin bukatar a gudanar da sabon zaben majalisar dokokin tarayya suka katse hanyar mota na wani dan lokaci a wani gefen birnin Tbilisi babban birnin kasar kenan gwamnatin Trump ta kori wasu manyan jami'an tsaro a hukumar raya kasashe ta Amurka USAID a ƙarshen mako bayan da suka yi kokarin tsaida wasu ma'aikatan sabuwar hukumar inganta tsarin aikin gwamnati Dodge a takaice wadda hamshakin mai kudin nan Elon Musk ke tafi da ita lokacin da suka doshi wasu sassan ginin da ba kowa ake bari ya shiga ba yayin da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ke shirin zuwa birnin Washington DC don ganawa da shugaba Donald Trump kungiyar Hamas ta saki karin Isra'ilawan da ta yi garkuwa da su ciki har da wani mai takardar shaidar zama dan kasashe biyu Amurka da Isra'ila kenan bayan da wato suka dan samu daidaita
to masu sauraro baki ɗaya da haka muka kaga ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima idan Allah ya kai mu da misalin karfe 8 agogon Najeriya ne jar kamar da Chadi karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana za a ji mu dauki da maimaitin shirin yanzu a madadin Ibrahim Garba da ya taya ni gabatar da shirin sai Dadi Balawe da ya hada mana sautin shi wato ya bada umarni da ma injiniyan mu El Zubair Hawa Sharif ki muku fatan alheri sai mun hada a shirin mu na hantsi idan Allah ya kai mu